Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta shiga dogon nazarin ceto shugabanta da ke rikon kwaryar jam'iyyar Uche Secondos daga rasa mukaminsa. Don shigar da jam'iyyar kara da tsohon mai taimakawa shugaba Jonathan kan siyasa Barista Ahmed Gulagayi da nuna zamansa a kujerar saba dokokin jam'iyyar ce. Tun murabus din shugaban jam'iyyar Ahmed Mu'azu bayan faduwa zaben da PDP ta yi, Secondos ke zaman mukaddashi inda Gulagayi bukaci kotu ta tilasta masa sauka da bawa yankin Arewa maso gabas dama ya fito da wanda zai kammala wa'adin mulkin Mu'azu. Barista Gulag ya ce hakan ne maslaha ga PDP.
Idan an bi kundin tsarin mulkin PDP, dole ne wanda yake rike da kujeran yanzu wato mataimakin chairman an zabe shi ne na mataimakin chairman. Ya rike kujeran mataimakin chairman, ya rike kujeran chairman. Arewa maso gabas kuwa babu ido, babu wakilci. Bai kamata ai haka ba. Mu yan jam'iyyar PDP na Arewa maso gabas, jihohi guda shida, ba mu amince da wannan ba. Domin mu muna so mu gyara wannan party ta hanyar da ba fada ba zagi.
Barista, baka ganin tunda jam'iyyar ta yanke hukuncin tura dan takarar shugaban kasa Arewa, wannan riko da wannan riko da dan kudu yake yi kamar zai iya taimaka jam'iyyar?
Babu, bata zo ba. In lokacin ya zo to za a san yadda za a yi. Kamar yadda Turawa suka ce, when we reach the bridge we'll cross it. Sun yi hanzari a bamu wannan kujeran ko da wata ɗaya ne haka kundin tsarin mulki ya tanada. Mu hau mu ga yadda za a gyara ta.
PDP dai ta bakin mataimakin sakataranta na labaru Barista Abdullahi Jalo ta ce ta san maganar kuma komai ka iya faruwa. Sai dai ba da gangan Secondos ke ci gaba da makalewa kan kujerar ba.
Ba cikin ofishin National Chairman yake ba. Amma saboda sarƙaƙiya da abubuwan da suke tafiya ba daidai ba, notice din ba a bata da gaske ta kawo mutumin da zai cika gurbin ba. Su kuma ba za su bar ci gaba da harkar jam'iyya ta ci gaba a zauna ba a aikin komai ba, babu PDP. To amma abin da dai yake a ƙasa shine shari'a fa sabanin hankali ne. Mu bi dokan da muka sawa kanmu, ga abin da constitution namu ya faɗa, kuma shi yasa Gulag ya tafi kotu. Kuma ina kyautata zato, in dai an je kotun yana da wahala bai ci nasara. Wannan abu ne wanda duk kowane dan jam'iyyar PDP ya san wannan. Kuma waɗanda suke kai ba sa taba mu akan wannan. Abunda suke ta baba cewa notice bata kawo dan takara ba, mu kuma muna cewa a'a, wannan maganan akwai shakka a ciki, baba a kawo bane a bar mu mu kawo.
Rahotanni na nuna Ahmed Gulag, tsohon ministan Abuja Bala Muhammad, tsohon ministan Sufuri Idris Umar da Paul Wampana, wani jigon jam'iyyar, na nuna sha'awar cike gurbin da Mu'azun ya bari. Nasiru Adamu, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.